masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya uwa amarya ko anta amarya an tashi lafiya
lafiya lauya gajiyar biki kuma
ai ko an sha biki an sha biki kin ga ran laraba aka je gidajen nan nawa da muka
da muka lissafo ne gidaje gidan su injiniya ne
aka je
aka tashi hidima an yi kamu
aka sa lalle aka ka menene aka ce wankan amarya
haka
aka yi nin biki aka kuma je aka dauki amarya kenan ko
ai biki ba a cewa ko mai mun shahidi ma
an ce to sai kuma jiya yau ban gajiya zamu
je kuma ai san jiya aka daura aure
jiya aka daura aure to muna fatan an yi adace kuma dukan waɗanda suka je wannan biki
da fatan kowa ya koma gidansa lafiya
ya koma gidansa lafiya sabili da haka muna mika gaisuwar fata alheri da ban gajiya ga kakannin amarya
za a faro da kakanni
da ai shine kowa da matakin
shi wannan gaskiya
ne wato
dole a musu ban gajiya
kamar wannan tambaya da ake cewa wai da kwai da kaza wanda ya
fi aka ce abincin kwan yafi kwan dadi yafi kwan dadi ba haka
kakannin amarya wato su Mallam Hassan Aliyu da Alhaji Abdul Qadir Liman da Alhaji Umar Liman Ulas da Alhaji Sa'idu Liman da Hajiya Aisha Garba wato ita momi kenan innamu da kuma Fatima Garba Sitira sai kuma Kulu Garba
haka
da fatar an yi wannan an ga wannan rana lafiya
ko ganta lafiya
Allah ya ba mu danshin su suna kakanni su ga
auren jikokin
ai ba karaman alheri bane
to Allah ya sa mu ma mu gani
amin amin
to ni bari in gaida babannin amarya kuma
yawa to
akwai injiniya Bello Garba yar Goriba sai Alhaji Abdul Nasir Abubakar akwai Bashar Garba Sanyinna sai Shi'itu Garba akwai Ibrahim Garba mai unguwa akwai Musa Faruk da ake kira Bature akwai Mansur Faruk akwai Uzair Hassan daga cikin babannin akwai Abdul Karim Hassan akwai Abubakar Shehu da aka sani da Abu Gurmu akwai Lami da Abubakar na nan murya Amurka to wakilin mukin sarki ma yayi karafa
ya kyauta
sai Alhaji Dahiru Abubakar akwai Alhaji Yahuza Abubakar Ciro Mansanyinna akwai Alhaji Bello Abubakar Sanyinna da aka sani da soja sai Adamu Bello Soja. Duk da fatan an koma gida lafiya. Ana kuma kore ga gajiya
auren wato wannan bikin su Shafiu Abubakar da kuma
ta Gindiya ba
Fadila Murtala Faruk Sanyi ne to ni kuma da yake uwa ce barin dire da iyayen amarya
ai dai
ma barin
faro da kakanni
ai shine ai bari kuma mika gaisuwar fata alheri da ƙara bangajiya ga Hajiya Hindatu Murtala Faruk Sanyi na wato uwa amarya kenan
ta
zahiri
uwar gida ba
yawa uwar gida da kuma Hajiya Aisha Mataru da Jamila Allah sa matarin na haka yake
to ko Mataru ko mata ko Mataru to Allah dai ya sa mun fada dai
a to
ba ke din ba ni ba
shi ne kafin ki ci gara ne ki je ki je fa mu rami
ai kuwa
to su da masu wannan sunan sun san
Mataru ina ga fa Mataru ne
ya da to da kin gani Mataru to da Jamila Garba da Asma'u Garba da Hannatu Garba da Safiya Garba da Sadiya Garba da Rashida Hassan sai kuma Ummul Khair Garba da Habiba Usman da Hajiya Ubaida Yahuza Ciroma sai kuma Hajiya Hadiza Yahuza Ciroma da Hajiya Zainab Yahuza Ciroma da Hajiya Balira Abubakar da Hajiya Dahara Abubakar da Hajiya Ubaida Abubakar da fatar an koma gida lafiya
haka ai ina ga ma yayi hadda sauran ƴan uwa abokan aiki ko masu goma da rahotanni
dukkan bakin iyakacin wakilanmu da suka samu halarta wannan biki to fatar Allah saka da alheri da kuma fatar an koma gidaje lafiya
haka da fatan Allah ya kawo kazantar daki kuma takalman ka za mu ta
karaba haka
da ita anti ta fatan za a yi karshen mako lafiya na abari ya huce to gaskiya mun fatan abari ya huce wato ka abari ya huce zuwa ga ordinary president Dr. Ahmad Isa mai barkata family Abuja Nigeria sai Alhaji Ali Madu Sharif Tas kenan sai Sheikh Tukur Almannan dake Kaduna a Nigeria da Sheikh Barista Adam Rijiyar Zaki dake Kano sai Sheikh Yakubu Musa Kafancan a Katsina sai Sheikh Yusuf Sambo daga Cikun dake Kaduna sai ambassador da ta Fatima Muhammad Gwani mama GMB dake Abuja Nigeria da Hajiya Aisha Al-Lima ita ma Abuja Nigeria da Hajiya Hawwa Ibrahim Abdullahi sai Hajiya Maryam Idi Barau dake Niamey Niger da Madam Catherine Chefs da ke Brussels a Belgium, sai Hajji Haji da Sharif da ke Paris, da dokacin ma'aikatar Radio Najeriya Kaduna baki ɗaya fata alheri gare ku.
To bari mu dire, aka ce komai kirkin ka Hawwa.
Ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba.
Dalili da ka bari kuma mu mika sakon taya murna da fatan alheri ga Hajiya Mariya Ibrahim Abdullahi garkuwan Bakori.
Na'am.
Bisa auren jikanta injiniya Fahad Dahiru Mangal da amaryarsa Dr. Aisha Rabi'u Musa Kwankwaso. Waɗanda su kuma aka ɗaura auren su a fadar mai martaba sarkin Kano a ranar Asabar ɗin da ta gabata.
Na'am.
To Allah ya sa wannan aure ma shi ma an yi a dace. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Waɗanda suka shi wakilin ango shine mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima shine wakilin ango a wannan aure.
Haka biki yayi biki.
Kano wato Abba Yusuf gida
shine waliyin amarya ba?
Yawwa shine waliyin amarya. To da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya, Allah ba da an kuma koma lafiya, Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Waɗannan aure rake ban san ko an yi wasan naira ba. Ni akwai wani
wasan ba za a rasa ba.
To ni ban san ko
ina ba ki gaci ma na wancan ai ba ki ga inda muka sha ai mun yi liko ba karami ba. Ai al'ada ce.
Ai sai sai ba ta ganku ba kenan.
A to ai an ce daga nan gaba kan ga zurfin ruwa
a
anti tunda mun ga manyan mu sun yi
a to ai
kuma yan kanana
akwai tambaya to ina da tambaya
tunda kin ga ko a wajen wannan
naga wani hoto naga dai wani hoton to ban san ko wannan irin menene ake kiran shi
wanne ke
wannan na'urar nan da ta duniya gizo ita ce ta yi hoton nan ta hada hoton nan ina ga ana ta tara kudi ba ma iya tara su ba san ko kudin da gaske
ba ne ai da gaske ne ba abin da aka fasa da gaske
ne ba san ko hukumar nan ta gani ba ko bata gani ba to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka ce
haka
da albarka zaman tare muna kuma ƙara tuna ai taya abokin aikin mu Murtala Faruk Sanyina da
murna cewa an yi wannan biki lafiya kuma an gama lafiya
sauran na baya kuma Allah ya bada ikon yawwa Allah ya bada ikon
Allah ya ci da yan baya ake cewa ba
yawwa to Allah ya ci da yan baya to amin summa amin labarin da zan baki
to fa ai na shirya ta
tunda amurar rake yake bari baki labarin ango da amarya
to
tunda labarin tunda aure yake
harka ce ta bigo
wato wani aure ne da marowaci
to fa
to shikenan kai mai gida ya tafi gida
ni angon shine marowaci
shine marowaci
to
to shikenan da ya fita ya je ya wuce fanan shi ya kawo ashe da ya tafi ya wuce fanan na hawa ya so dan tsire
haka
ashe kowane lokaci kowace rana ya fita ya wuce dan cefane zai dan go tashi hikima
haka
sai ya ci a boye
to ba amarya yake kama tsiran
sai ya zo ci kashi a boye a cikin gida. To shikenan sai wannan ranan da ta lura cewa tana ganin maiƙo-maiƙo a cikin kan kefaren nan. Ta san akwai abin da yake biyo baya. Shikenan da aka bata cefa ne ya je ajiye ya zo waje ya zauna a benci. Sai ta fito. Tana fitowa yana cin nama. Sai da dai ya ganta
asiriyato ne
sai ya maza ya tura nama karkashin benci
haka
ya tura benci sai ya ce ta kawo mishi wankin nan ai shi wannan bari ta ya taya ta wanki
dama wankin da ita kenan
yauwa dama wanki yazo ya same ta layi
kila ma kayan shi take wanki
ne ya bata wannan kayan miya ta je ta sa a daki ya taya shikenan
haka
yana cin nama ta fito sai ya maza ya tura nama karkashin yayi kamar yana taya ta wanki
to naji
ashe akwai kare a can baya
yawa
kare na ganin an aje nama sai maza ya whoop
sosai
ita kuma da tazo tana ganin kare na cin nama ta shiru kare cin nama ta
shine yana ganin yayi dabara
yana dabara
sai ajiya idan makwarwa
shikenan sai ya gama da ta bari ya ganta gadan karen ya tinya
sai take mai
da sai da tsaya ta gaggar
kare ya zama
sai ta koma cikin gida sai ta tsaya da mai gida an gama wanki ne to ai a gama sai ta ce mishi to mai gida a gama wanki lafiya sai ta shiga daki
bayan an gama kare ya gama cin nama
sai da bari ta kare ya gama cin nama ta ce mai gida to Allah ya sa gama yace sai ta ce to mai gida a gama wanki lafiya ta koma daki sai yace to Allah ya sa yana cewa Allah ya sa yana gari yana shiga ya ja takarda
yake
da yace tsire ce
daukanin da kaje
ne
a gaskiya wannan yake kamar
wato
to amarya yana mata rawan
tsire wato ango da anguna da amarya amare
dukan kasi rowa
wato abin da ka rowa domin idan aka yi rawa daban wani yaran tsire
ai ko daban wani ko zai rantse
daban wani yaran
tsire kirin namu ba aka ce a bari ya huce shike kawo daban wani
to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
da abin da lafiya za ta ci
abin da lafiya za ta ci to yanzu a madadin
Hauwa Sharif
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Fina dawa, wanda wuje ume dauke fina dawa. Fina dawa, fina dawa, wanda wuje ume dauke fina dawa.
Mokseedu
Kude gede ke yimme na iri ardo doro Aai gede doro denko mindara
Ajara sike Jota na kongo kumoro
Ei ibu awari
Ibu dukure
Ei amedi wari
Alex Lawal Big Ben
Na iri yimme na iri Alla na iri Na iri yimme na iri
Thank you, manager.